Cause Lady Hajiya Fatima Duku.
Fatima Duku,
Lady Hajiya Fatima Duku.
cikin mata ina haske yana lantarki irin halayen ki wadansu suke mamaki ga ilimi hakuri gaba daya Allah ya baki Fatima ga zabta da kunewa gun girki ki homo ta hajiya irin ki ya so ku ki hodo ki hasara aikin banza suna miki ta koma taki aka sani first lady sai kin zama mata kasani
to my